gwamnatin jihar Lagos ta bada umarnin hana gangami da duk wasu taruka da ka iya barazana ga tsaron lafiyar al'ummar jihar a sanarwar da gwamnatin jihar ta bayar wanda kuma kwamishinan yan sandan jihar Mr. Fatai ya jaddada
we will not allow open procession of any kind done for their security for their safety because of what is going on around now
yace ba za mu amince da duk wasu gangami da al'umma za su gudanar ba wannan mataki kuwa an dauke shi ne domin kare lafiyar su musamman a wannan wata na Disamba da ake batun shagulgulan Kirsimeti to sai dai kuma wannan doka da gwamnatin jihar ta fitar yayi karo da ra'ayoyi na al'ummar jihar musamman ma dai masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama kamar da Dr. Joe Odumake ta shaida mani
terrorism is on the rise we also know that government want to secure lives and property but in doing that there must be a proper synergy people's movement must not be curtailed
ko shakka babu akwai karuwan ayyuka irin na ta'addanci a ƙasa amma kuma ya kamata hukumomi su sani cewa a kokarin da suke yi na magance irin wannan matsala bai kamata kuma su taka haƙƙin da bil'adama ke da shi a ƙasar nan ba da gudanar da taruka da kuma fadin albarkacin baki
violence of flagrant violations of fundamental human rights.
Shima bangaren sa Mr. Wole Adishina wani mazaunin Lagos kuma ya ce ko kadan ba za a amince da irin wannan takunkumi da hukumomi ke amfani da shi wajen takura al'umma ba.
That would be very very wrong because there is right to association, there is right of expression, there is the freedom of speech.
Ko kadan wannan bai dace ba domin kuwa akwai yanci da gudanar da taro, akwai yanci na fadin albarkacin baki. To koya al'ummar jihar Lagos suka ga wannan mataki ko doka da hukumomi suka dauka ya sunan kamalan
Abubakar Dantani
da ya kaga wannan doka
haka tana da kyau haka da aka dauke ta akan haka da saboda abubuwan din da ake gani din sun rika yawanta ana kwace mutane jikkuna ana farfashe mutane motoci kuma ana hidda musu radio
to Alhaji ya kaga wannan doka da gwamnatin jihar ta dauka na hana gangami
to alhamdulillahi wannan doka muna farin ciki da wannan doka kuma alhamdulillahi sai dai kiran da muke ga su waɗanda suka zama jagorori ga kula da wannan abu sai abin tsakanin su da Allah domin wasu suna amfani da irin wannan damai domin su ci musu zarafi akan haka Allah ya taimake mu
bincike dai ya nuna cewa da zarar watan Kirsimeti ya tsaya a birnin Lagos ayyuka irin na ta'addanci da kwace da fashi da makami yana karuwa al'amarin da kuma yake ciwa al'ummar jihar da kuma hukumomin tsaro to a kwarya babin jibrin murai Amurka daga Lagos